أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم تجاور كراتين للتاهم ممي على بركة شين الموكز أنا الإمام الذهبي تكين إلى مصطلح الحديث درسي دي قبات درسينا أكوني مكيبون بيني نأكوني كينا ونغانا هدني بو mun tsaya a cikin wasu lamurra wanda al-Imam yayi bayani akan wai hadisi na gaba nau'i na gaba shine al-mawdu hadisin ƙarya wanga na uku ne kenan wanga darasi na uku ne zan mu tashi nau'i na biyar mun ga nau'i na biyar kai al-mawdu muna cikin shi lokaci yayi zan mu ci gaba da wasu abubuwan da suke da alaka da al-mawdu abinda zan mu karanto wani abu ne daga cikin tatimma da malamin kawo wanda ba cikin littafin yake ba amma maganganu ne na al-Imam az-Zahabi wanda yake a cikin wasu littattafan shi wanda sun shahi shi wannan bayani al-Imam az-Zahabi a cikin Siyar Alamin Nubala a mujallal na 17 takarda ta 451 ke cewa wa amma Abu Nu'aym magana yana bayani ne akan haramcin ƙarya akan rawaito hadisin ƙarya haramun ne ka rawaito hadisin ƙarya mawdu'i kuma ka kyale ba tare da bayani ba al-Imam az-Zahabi a cikin asiyar yake cewa amma Abu Nu'aym laysa bi mutaham Abu Nu'aym bi mutaham bal huwa saduq ba abun tuhuma bane saduq ne alimun bi hazal fan masanin wannan fanni ne na hadisi al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani sahibul hilya mahiliyatul awliya wa dabaqatul asfiya yace ma a'lamu lahu zamban wallahu ya'fu anhu a'zama min ruwayatihi lil ahadis al-mawdu'a fi tawalifihi thumma yaskutu an tawhiyatiha ban san ba Abu Nu'aym yana da wani lahi a duniya in ya wuce Allah mishi gafara ya wuce ruwayto hadisan ƙarya a littattafan shi kuma ya kyale ki bayani wannan shine mafi girman lahin Abu Nu'aym a cikin littattafan shi ji al-Imam az-Zahabi cikin Siyar Alamin Nubala haka a cikin mizanul i'tidal fi naqdir rijal al-Imam az-Zahabi din da yake cewa la a'lamu lahumu ban san ba suna da wani laifi zamban ban san ba suna da wani zinubi yana nahi ibn manda da Abu Nu'aym zamban aksar min ruwayatihim al-mawdu'a sakitina anha kamar yadda suke rawaito hadisan ƙarya kuma su kyale bisu magana akan su wajibi ne duk wanda ya rawaito hadisin ƙarya yayi magana akan cewa wannan hadisin mawdu'i ne duk inda aka rawaito ba za haramun ne ruwaya shi sai in tare da bayani akan shi dan shi asali ma kore shi ne ake akan cewa ƙarya aka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nukta ta gaba harkon haruwar ƙarya cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam az-Zahabi a cikin ar-Ruwatu Siqa littafin shi ne cikin safa ta 24 yace wa amma tabi'una amma su tabi'ai fa kadu yu'damu fihim man yakzibu amdan da wuya kake samun wanda zai yake ƙarya da gangan sai dai suna da kuskure dai da wahami amma sahabban su amma daliban tabi'ai a cikin su ne zamanin su ne aka samu masu yin ƙarya da gangan masu yin kuskure wanda suna hada hadisi sai aka bar hadisan su hakanan al-Imam az-Zahabi cikin littafin shi ad-Diwan yake cewa al-ahadisu saqita wal mawdu'a la yahillu al-amalu biha asalan wajen haramcin yin aiki da hadisan ƙarya yace amma hadisan ƙarya wanda suke saqadai abun sarayaswa wannan bai halitta ba yin aiki da su asali ma har abada haka a cikin asiyar yake cewa aksarul ayyuma ala tashaddud fi ahadis al-ahkam mafi yawaitun malaman hadisi suna tsanantawa cikin ahadis al-ahkam wa tarhis qalilan suna rangume dan kadan la kullu tarakusu fil fada'il wa raqa'i ba kamar rangumen da suke cikin hadisan farala da hadisan wa'azi ba fa yaqbaluna fi zalika ma da ufa isnaduhu a cikin hadisan wa'azi da hadisan tunatarwa fada'il suna amsa hadisi masu rauni lamatuhum ruwatuhu amma ba wanda aka tuhumci marawaitin su ba wanda aka tuhumci fa inna hal ahadisul mawdu'a duk wanda aka tuhumci marawaitin da ƙarya to wannan ko farala ba a rawaito hadisin shi hadisin ƙarya dai ko cikin fada'il ba a amfani da shi haka nan ko cikin wa'azi ba a amfani da shi ruwahan la yatafituna ilaiha basu ko kallon su bal ya'una hal at-tahzir minha bar suna rawaito su ne dan a tsoratar da mutane akan su wal hatki li haliha dan tona asirin su wannan hadisan babu zancan a cikin abin da ya shahi fada'il dan bayyana faralar kaza dan bayyana faralar qiyamul layli mutun ya kawo hadisan ƙarya wanda zai zaburar da mutane akan wani aiki na alkhairi da maganganun da aka raba ma Annabi na ƙarya misalin su wannan littafin na Nigeria da dan karami da aka wani ya rubuta a Kano ake watsa cikin Ramadan ana raka na raka'a da ake bada cikin Ramadan wanda mutane rishin sani ina aka ba gaba ne suke kasa gane amma wanda karshen ta wanda ya rubuta ma in kana zuwa Kano kun gamu da shi ana yana yawon shi amma ka dauke shi kuma kana ya nasaba ma annabi ƙarya shi da manhoshi cewa bari mu yi ƙarya da mutane su dukufa akan su yawaita ibada cikin Ramadan duk hadisan da muke da jinkim su Bukhari sun yi babubuka su Muslim su Tirmidhi su Nasa'i ba su isa ba a kwadaitar da mutane da su ya nasaba shi da kanshi ya san ƙarya ce amma mun ma annabi ita wai dan saboda muzaburar da mutane akan su mai da hankali da ibada cikin Ramadan to amma ƙarya yayi ta wuce iyaka ne ta wuce iyaka wanda har za a ce an ba mutun ladan annabi 70 an ba shi ladan daga raka'a 2 ko 3 ko 4 a ce an ba ka ladan annabawa da mala'iku da kaza daga ji ladan wannan kuma an nasaba ma annabi alaihi salatu wassalam wanda ƙarya ce ba karama ba wajibi ne haramun ne duk wanda ya san wannan abin ya guje shi shine zahabi yake fada kai haka ne ai duk wanda yake aikin da ya kasance na bata ne duk wanda yake bisa kan kuskure da jahilci ba gani yake ba wanda bai ya kaurace ma batan nan shine batacce gani yake wanda ya kaurace ma batan nan shine batacce ko ittifaqin malaman hadisi ne haramun ne na saba ma annabi ƙarya man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadihu minan nar gashi hadisi kirara mutawatirin hadisi wanda ka dauko ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza dangance da bayanin kitabul mawdu'at na ibnu al-jawzi yace wa ma atabahur ibn al-jawzi fil ulum wa kasrat al-tila'i yace didda ibnu al-jawzi teku ne cikin ilimi da yawan bincike da si'a da yalwata ilimi amma bai kasance ba ya fito hili ba jagora bane cikin ilimin hadisi wannan kuma sha'anin duk wanda ya kasance ya nutsa kanshi cikin ilimin muka masu yawa ya kasance bariz ne shugaba ne cikin ilimin tafsiri da wa'azi da tarihi akan hakanan ilimin mazhabi ilimin fiqh ma'ana amma cikin ilimin hadisi ibnu al-jawzi mutawassit ne ba shakundun bane yana da iddila'in tam akan mutun matani na hadisi da bayanin ga abin da yake ne yana da ma muskil ahadisi sahihain da hadisi masu muskila na Bukhari da Muslim ya huddo ya sharhin su yau huddo iskalin wannan wanda ake yaba mishi akai da sharhin su da matanin su duka wannan yace bai da matsala akan su wa ammal kalamu ala sahihi wa saqimihi famalahu fihi zawqut muhaddisin amma bayani akan ingancin shi da tantancewa da bambancewa da warewa wannan bai da dandano na malaman hadisi ibnu al-jawzi wala naqadul hufazul mubarrizin bayyada naqadi na malaman hadisi hafizai fa innahu kaseerul ihtijaj bil ahadith al mawdu'ah yana yawan kawo hujja da hadisi masu rauni wanda siyakin sa an kawo su a cikin hadisi na ƙarya wata haqiq magana dai ta tabbas annahu la yanbaghi al ihtijaj biha bab bai kamata ba hujja da su bai ma ambata su ba cikin mawdu'at rubbama zakara fil mawdu'at ahadithun hisan qawiyya so diya a cikin littattafan nan na littafin sha al-mawdu'at da yake bance dan zano hadisan ƙarya ana samu hadisi hasan ma a ciki yace na ƙarya ne amma kuskuren da aka samu a hadisan Muslim ma ya dauko cikin rikin sani yace mawdu'ai ne ibn al-jawzi Allah mishi rahama kun ga dan babban malamin hadisi ne amma dake wannan fannin na tace ilimin hadisi ilmun rijal da naqal dake ba bayyada wannan a ciki ba wai bayyada ba ana nihin cewa wani ya isa a kusan mu nan ya gwada da shi a zamanin shi ake magana ba kamar wancan hafizai magabata ba yake shi yasa aka samu wannan matsala sai ibn nagaba mu koma cikin littafin mu shi nau'i na shidda shine al-mursal yace alamun alama saka da zikirin sahabi shi alama ne akan hadisin da sahabi aka sare yadda sahabi min isnadihi daga sanadin shi sai qulu tabi'i sai a samu tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yaqau fil marasil al anwa'u al khamsa al madiya a cikin marasil ma akwai nau'in nan guda biyar suna shiga ma'ana a cikin marasil ana samun mursal ne mawdu'i ne ana samun mursal ne hasan ne ana samun mursal ne sahihi ne ma'ana mursal dai kawai wata alama ce ta cewa wanda sahabi aka sarai ra a cikin shi bai da alaka da a ce sahihi ne ko kuma ba akasin haka nan ana iya samun mursal ne sahihi, ana samun mursal ne hasan. Fa min sihahil marasil, daga cikin mursal wanda yake sahihi, mursal Sa'id ibn al-Musayyib, mursal na Sa'id ibn al-Musayyib sahihaini, dan kawai ya salayar da Abu Hurairah. Wa mursalu Masruq, da mursal na al-Imam Masruq, da mursal sunabihi, dukkan su wannan marasil ne sahihai. Da mursal na Qais ibn Abi Hazim da makamantansu. Yace fa innal mursal idza saha ila tabi'in kabir, dan mursal idan ya tabbata daga tabi'i babban tabi'i, fa huwa hujja inda khalqun min al-fuqaha, hujja ne a wajen jama'a da dama cikin malaman fiqh, daga ciki akwai malikiya suna yin hujja da hadisul mursal. Fa in kana fi ruwati da'ifun ila misl ibn al-musayyib, idan ya kasance cikin marawaitan akwai wani mai rauni kamar sa'id zuwa ga kamar sa'id ibn al-musayyib, du'if al-hadisi min qibali zalika ar-rajul, sai a rauna na hadisin ta huskar wannan mutunan ba ta huskar shi Sa'id ibn al-Musayyib din ba, daga hanyar da ta kai mu zuwa Sa'id ibn al-Musayyib an ci karo da wani marawaci mai rauni, ta dalilin wannan sai a rauna na shi zai mai rauni, amma ba dan dalilin Sa'id ibn al-Musayyib ya kawo shi a matsayin mursal ba. Wa in kana matrukan aw saqidan, in ya kasance hadisi ne matruk ko kuma saqid ne, wuhina al-hadisu wa dhurri, sai a gehu hadisin kuma a yadda shi ba a aiki da shi. Wa wujadu fil marasil mawdu'at, a cikin hadisi mursal akwai mawdu'ai na ƙarya. Na'am, yace haka ne, wa in sahala isnadu ila tabi'in mutawassit dabqa, idan sanadin ya inganta zuwa ga wani tabi'i wanda dabqa shi tsaka tsakiya ce, kamar rasil mujahid, kamar marasil na mujahid ibn jabar dalibin ibn abbas, wa ibrahim da ibrahim da sha'abi, fa huwa mursalun jayyid, mursal ne wanda yake jayyid, la ba asabihi babu lahi gare shi, duk da bai kai matsayin marasil na masruq ba, bai kai marasil na sa'id ibn al-musayyib ba, dan su wa'annan tsaka tsakiya ne. Yaqbaluhu qauman, su ma wannan wasu suna amsa shi, wa yarduhu akharu, wasu suna maida shi. Kenan daga nan mutun zai gano cewa dalilin da ake samun sabanin malaman fiqh a cikin wasu masail da dama, wanda zaka ga cewa wani hadisi ya inganta, wani yayi hujja da shi, wani kuma bai yi ba hujja, mas'alan nan shi ba dogara da ita ba, bai yarda ba da ita, me yasa? Dan hadisin da suka kawo hujja shi ba sahihi bane a wajen su, su kuma sahihi ne a wajen suna amsan mursal na mujahid, suna amsan mursal na sha'abi, tunda kai kana amsar shi kenan zaka kai hujja da duk hadisin da yazo ta wannan mursal din. Su kuma wanda basu amsa malaman fiqhun da basu amsa shi ba hujja bane gare su, ka kawo musu shi ba kama kawo musu hujja ba, tunda asalin dama su bai tabbata ba a gare su. Kenan daga nan mutun zai gane sabani da dama da ake samu yana koma ne zuwa ga usulikin da suka asala mazhabin su akai. Wa min awhal marasil, na daga cikin mafi raunin marasil inda hum a wajen malaman hadisi, marasilul hasan, marasil na hasan, hasan al-basri, marasil kin su ne mafi rauni. Wani daga cikin magabata yana cewa marasilul hasan mislur ri, marasil kin shi iska ne ba a amfani da su. Wa auha min zalika marasilul zuhuri, wanda suka yi shi rauni marasil na zuhuri, da qatada da humaydu dawil min sigarit tabi'in, dan suna cikin kananan tabi'ai, suna yan yara sahabbai suka kare. Kenan in sun dauka hadisi sun sarayar da sahabi, su sahabun ma ba su yi karatu wajen shi ba, za a dauka cewa sun sarayar da wasu mutun habbi ne ma, sai ma a dauke shi a maudal. Wa galibul muhaqqiqin yauduna mursalatu haula'i maudalat, kun ga magana ku, mafi da yawan muhaqqiqun cikin malamai suna lissafa hadisan wannan mutanen matsayin maudal wa munqati'at, da yankakun hadisai. Fa inna galibu ruwayatu haula an tabi'in kabir, mafi yawaicin ruwayar wannan malaman zuhuri da qatada da humaydu dawil suna yin su ne daga babban tabi'i, daga sahabi. Idan suka sarai suka ce annabi ya ce, kawai sun sarai da mutum biyu ne, da babban tabi'i da sahabi, kenan sun zubda abu mai girman da ba za a dauki wannan hadisan ayi aiki da su ba. Fa zanni bi mursalihi annahu asqada bi isnadihi isnayn, abinda za a yi zato da mursal kin sa shine kawai cewa mutum biyu suka sarayar a cikin wannan sanadin, na cikin sanadin wannan hadisai, sai ta timma a cikin abun nan. Al-Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin Tarikh al-Islam a mujallal na farko safa ta 266, yace mursal sahabi hujja, mursal na sahabi hujja ne. Abinda ake nufi da mursal sahabi, sahabi Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza, amma kuma ba shi bai jiyo hadisin wani ya bashi labari, koda bai bayyana mana wanda ya bashi labari ba, mun san dai sahabi ne ya bashi kawai. Sahabbai ko dukkan su adalai ne, Qur'ani ya musu shaida, kenan su ba buƙatar a sahaba, kulluhum udul, ba bincike akan sha'anin su. Al-Imam al-Musannif, al-Imam Zahabi cikin As-Siyar yake cewa al-Auza'i yahtaj bil maqati, al-Imam al-Auza'i yana hujja da hadisi maqdu'i da marasil na ahli Sham wanda su kuma suna da rauni kenan kaga an samu wasta mas'ala da al-Imam al-Auza'i ya kawo hujja da ita da wannan hadisan wasu malamai kuma ba su kawo hujja da ita ba abun mamaki bane tunda shi yana hujja da hadisi munqadi'i yana hujja da mursal na ahli Sham wanda su kuma malamai da dama ba su yarda da su ba sai nau'i na bakwai al-Mu'dhal al-Mu'dhal yace ma saqata min isnadihi sanani fasa'ida shine wanda a cikin sanadin shi aka samu mutum biyu marawaci bi suka fadi fasa'ida ko sama da haka ko uku ko hudu amma sai an ƙara cewa alat tawali ko kuma mutataliyai wanda suke a jere in ba a jere bane ba za a kira shi da mu'dhal ba in ba a jere bane munqadi ne ba mu'dhal bane tatimma al-Imam az-Zahabi a cikin siyar yake cewa Ibn al-Mubarak a cikin zuhudu daga Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir yake cewa balagana labari ya zo mana annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu sila cikin al-ummata akwai wani mutum da ana ce mishi sila yadkhulu al-jannata bi shafa'atihi kaza wa kaza dalilin shi ce kaza da kaza zai shiga al-janna da cetan shi wannan hadisi ne mu'dhal ma'ana misali ne na hadisi mu'dhal wanda al-Imam az-Zahabi ya kawo cikin wani littafin shi daban he na bakwai nau'i na takwas wa kazalikal munqadi hakanan hadisin ake cewa al-nau'in da ake cewa munqadi fa hazan nau'u qalla man yahtaji bihi wannan nau'in da wuya ake samun wanda ke hujja da shi da wuya ake samun wanda ke hujja da munqadi wa ajwadu zalika ma qala fihi malik mafi karhin wannan shine wanda malik zai ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza labari ya iso mini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza wanda balagat ne al-Imam Malik dukkan su hujja ne dan saboda Malik siqa ne jabal ne a cikin harda yana da taharri da kiyayewa ga nasaba ma annabi alayhi salatu wassalam a dukkan da bai fada ba sai yasa akwai wani mai bahasi da yi balagat Malik ya wassala su duk abin da yace balagani annan nabi sallallahu alaihi wasallam kaza yana da sanadi sahihi a cikin muwadda fa inna malikan mutasabbit malik mai tabbatarwa ne cikin ilimi fala alla balagatuhu aqwa min marasil misl humayd balagat kin shi ma sun yi mursal kin humayd ad-dawil da qatada malik ibn anas dan saboda an san shi da taharri da kiyayewa cikin shi anan hadisi nau'i na tara sai al-mawquf wa huwa ma usni da ila sahabi min qawlihi aw fi'li shine abinda aka nasaba ma sahabi na hadar shi ko kuma na aikin shi a ce sahabi wane ya ce kaza ko kuma a ce sahabi wane ya aikata kaza wannan sai a kira shi da hadisi ne mawqufi kamar wanda wannan matattara su yana nan cikin musannaf na al-Imam Ibn Abi Shayba musannaf na Abd Razzaq da sauransu sai na gaba wa muqabiluhu al-marfu na goma wanda ke kishiye shi kuma wanda ke kishiye shi shine wanda ke muqabala shi shine marfu'i marfu'i shine huwa ma nusiba ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'li shine abinda aka nasaba zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam na hadar shi ko kuma aikin shi abinda aka nasaba ma annabi na hadar shi ko aikin shi nan gurin malamai suka ce al-Imam az-Zahabi yayi kusuri anan al-Imam Abu Abdul Fata Abu Gudda yace akwai takasiri a wannan ta'arifin dan ya mance takariri wanda shi kuma an ambace shi a cikin littafin da shi yayi iktisarin shi ne al-iktira ibn daqiqil il bai takaita ba akan cewa ma udifa ila nabi min qawlihi aw fi'li ya kawo hatta takarir hatta karirat na annabi alayhi salatu wassalam sun shiga wanda wannan kusuri ne daga al-Imam az-Zahabi haka ilimi kuma ya gada wancan ya ma wancan gyara wancan ma wancan gyara ma dama dai aiki ne na dan adam sai nau'i na 11 al-mawsul al-hadith al-mawsul huwa mattasala sanaduhu shine wanda sanadin shi ya sadu wa salima min al-inqita ya kubuta daga yankewa wa yasduqu ala al-marfu' wa al-mawquf yana gaskatuwa game da marfu'i da mawquf kawai shi alaqar mawsuli shine wanda babu inqita'i cikin sanadin shi ba a samu saraya ba an ce daga wana an bi su mazajen dukkan su ba a samu ko ɗaya da ya saraya ba shine kawai mawsuli sawa'un zuwa ga wanda aka nasaba shi zuwa ga annabi ne ko zuwa ga sahabi ne al-muhim dai kasance babu saraya a ciki sai na 12 ko al-musnad al-musnad mattasala sanaduhu bi zikrin nabi shine wanda sanadin shi ya cika ya sadu kuma an ambace annabi sallallahu alaihi wasallam kenan marfu'i ne anan gurin ta'arifin al-Imam az-Zahabi shine cewa mattasala sanaduhu bi zikrin nabi wanda sanadin shi ya sadu kuma an nasaba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inqita'i kuma marfu'i ne wakila wasu suka ce yadkhulu fil musnad kullu ma zikira fihi an-nabi yana shiga cikin musanad duk abin da aka ambace annabi cikin shi sallallahu alaihi wasallam kenan ya zama na marfu'i ne shi ma wa in kana fi asna'i sanadi inqida koda a cikin sanadin shi akwai inqida'i kenan wannan ta'arifin sai ya game da ta'arifin hadisi marfu'i ba bambancin akai haka sai nau'i na 13 shine ash-shaz huwa ma khalafa rawihi siqat aw in farada bihi man la yahtamul halu qabulu tafarrudihi ta'arifi bini huwa ma khalafa rawihi siqat shine wanda marawaicin shi siqa ne kuma ya saba ma da wasu siqat masu yawa ɗan uwan shi shi amintacce ne ba mai rauni bane mai kwari ne ya tattara dukkan sharuɗa na amsa hadisi to amma sai ya kawo abin da ya saba ma abin da wasu ɗan uwan shi wanda suka yi shi yawa ko uku ko hudu ko biyar ya saba musu sai a ce mishi shazini dan ya kawo abin da wasu suka saba mishi shi kuma shi daya awin farada bihi man la yahtamilu halu qabulu tafarrudi ko kuma wanda in ya kadaita da hadisi ba a amsa tafarrudin shi bai da karhin da ana amsa tafarrudin shi akwai wanda bai da karhi cikin ilimin hadisi in ya kawo abu sai an gama da na wani zai karfafa a yayi aiki da shi a amshe shi to shi wannan mai wannan halin in ya kadaita da hadisi shi ake ce ma shaz a wani ta'arifin daban kenan sai al-munkar al-munkar huwa man farada rawi ad-da'if bihi shine wanda marawaici ne mai rauni kuma ya kadaita da shi shi wancin sabanin shaz munkari yahi shaz sharri dan saboda shi munkari mai rauni ne kuma ya saba ma amintattu shi ko wancan amintacce ne amintacce ma ya saba ma amintattu ba amsa ba balle kuma mai rauni ya saba ma na kirki wa qad yu'addu tafarrudu saduqu munkaran wasu suna lissahawa mai matsayin saduqu ma in yayi tafarrudi da hadisi ana kiran shi da munkari kamar yadda ya kira shi da littafin shi an abun nan ne al-muqiza tadawa ne daga barci dole sai wanda ya kasance ya san wannan abubuwan a can baya an ce as-saduq mutun ya san martaba a ilmin rijal mun ganshi bakin martaba ta nawa ce ake cewa as-saduq sai al-garib al-garib nau'i na 15 da al-imam az-zahabi ya kawo shine didduhu al-mashhur kishiye shi shine al-mashhur an ce haza hadisun garib kishiye shi shine mashhur fataratan tarji'u garabatuhu ila al-matan wani lokaci ba kun tattashi tana koma zuwa ga matani wataratan ila sanad wani lokaci ta koma zuwa ga sanadi yace fal garibu sadiqun ala ma sahha garibi yana gaskatuwa ga abin da ya inganta wa alama da misai da ma wanda bai inganta wa ma'ana cikin garibi dai akwai sahihi akwai da'ifi cikin garibi watafarrud yakunu lima tafarrud man farada bihi rawi isnadan aw matan tafarrudi yana kasancewa ga wanda marawaici ya kadaita da shi isnadin shi ko matanin shi wai kunu lima tafarrada bihi an shaykhin muayyan kuma yana kasancewa ga wanda ya kadaita da shi zuwa ga wani malami muayyani a ce haza tafarrada bihi fulanun an fulan wani kadaiyar rawaito shi daga daliban wani wanda Abu Dawud yana nasanta mana wani lokaci game da wannan kama yuqal kamar yadda za a ce lam yaruhi an sufyan illa ibn mahdi ba wanda ya rawaito wannan hadisin daga sufyan sai ibn mahdi wannan fard ne garibi ne amma an-nisbi wa lam yaruhi an ibn jurayj illa ibn al-mubarak ko a ce ba wanda ya rawaito shi daga ibn jurayj sai ibn al-mubarak duka wannan yake nuna mana cewa wannan fard garibi ne nisbi sai na 16 al-musalsal al-musalsal ma kana sanaduhu ala siffa wahida shine wanda sanadin shi ya kasance siffa shi sanadin shi ya kasance akan siffa guda daya fi tabaqatihi cikin tabaqakin shi kama sulsila kama wanda akai sal tasalsulin shi cewa sami'tu ayi amfani tun daga harkon sanadin har karshen sami'tu fulanan sami'tu fulanan sami'tu fulanan kenan musalsal ne bi lafiz sami'tu au kama sulsila bil awliya ila sufyan ko hadisin musalsal bil awliya wanda gashi nan ya kawo shi akhbarana fulanan wa fulanan huwa awwalu hadisin sami'tuhu min wa qaddasani fulanan fulanan huwa hadisun huwa awwalu hadisin sami'tuhu min shine hadisul al hadisul musalsal bil awliya har zuwa karshe har zuwa sufyan wa amatul musalsalat wahiya mafi yawaicin musalsal wahiye ne masu rauni ne wa aksaruha badila mafi yawaicin su ƙarya ce li kazibi ruwati hadan ƙaryan marawaitan wa aqwaha amma mafi ƙarhin su almusalsal bi qira'ati saff almusalsal da karatun surati saff karanta ta tun daga harkon ta har ƙarshe haddasani fulanun wa fulan ya karanta mana suratul saff shi ma ya karanta mishi kuma wanda malaman hadisi sun kiyaye akan wannan tasalsulin duk wanda zai bada wannan hadisin sai ya karanta suratul saff din wal musalsal bi dimashqiyin da wanda aka yi musalsal tasalsulin shi da malaman dimashq
duka malaman Dimashq ne a cikin sanadin babu wani wanda ya shigo wal musalsal bil misriyin ko musalsal da malaman misra wal musalsal bil muhammadiyin ko musalsal da muhammadiyin wanda zahabi ya kawo shi a cikin wannan wanda tun daga harkon sanadin shi har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ne akhbarna muhammad har zuwa karshen shi har zuwa ibn shihab muhammad ibn shihab az-zuhri wanda al-imam az-zahabi ya kawo shi yake cewa a cikin siyar akhbarna muhammad ibn hamza ijazatan illam yakun sima'an wa qara'atuhu ala sulman al-faqi qala anba'ana muhammad ibn abdullah al-hafiz قال أنبأنا محمد بن مكي الحافظ قال أنبأنا محمد بن أبي إيسى الحافظ قال حدثنا محمد بن داهر الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله البزار بالري قال أنبأنا أبو طائر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان قال أنبأنا محمد بن الحسين القزويني سنة إسنين إلى النهاية أنبأنا محمد بن الحسن أنبأنا محمد بن الفضل السائدي أنبأنا محمد بن علي الأخباري أنبأنا محمد بن أحمد har zuwa karshen shi har zuwa ga annabi muhammad duka muhammad ne sanadin hadisin shine musalsal bil muhammadiyin musalsal da muhammad masu suna muhammad har zuwa annabi alayhi salatu wassalam yanzu mu takaita abin da muka hada daidai Allah wa mana dan shi na kuskure Allah mana zahara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.